الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 20 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Kafin tambaya muna da faɗakarwa kamar guda biyu. Faɗakarwar mu ta farko, wani ya yi tambaya dangane da abin da ya shafi wanke mamaci. Mun muce da hadisin Ummu Adiya, Allah ya kara mata yadda, wadda take faɗa lokacin da suke wanke ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab, da Allah ya mata rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunsu, manzon Allah sai yake cewa wa fida annabi mayaminiha wa mawadi'ul wudu'i minha aw kama qala wabda'ana bimayaminiha manzon Allah yace ku fara wanke bangaranta na dama manzon Allah yace kuma ku fara wanke gabaɗuwa na arwalla to shine dan uwa yake cewa shin za a kurkure masa baki a shaka masa ruwa kamar yanda wato sunna ce ga dukkan wani mai rai idan zai yi arwalla dole sai ya kurkura baki ya shaka ruwa dangane da wannan mas'ala malamai sun yi sabani Sa'id ibn Jubayr da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ba sa ganin cewa idan za a ma mamaci arwalla a kurkure masa baki ko a shaka masa ruwa an gane ku saboda kasancewar shi shaka ruwa abu ne wanda yake kaifiyarsa zaka shaka ne da lumfashinka sannan kuma ka dawo da shi to dan haka ba sa ganin cewa in za a ma mamaci arwalla ba maganar a kurkure masa baki ba maganar a shaka masa to amma al-Imam Shafi'i da Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya su suna ganin cewa yanda mere yake arwalla ya shaka ruwa ya kurkura bakinsa ya shaka ruwa suka ce haka shi ma mamaci don haka Ibn al-Munzir Allah ya ji kansa sai ya ce wa hadha ahabbu ilayya wannan fada ta al-Imam Shafi'i da Ishaq ibn Ibrahim yace ita na fi so na fi kauna domin yace yana daga jumullar abinda mafi yawan malamai suka siffanta yanda za a ma mamaci yanda ake ma wato yanda ni rai yake arwalla to haka ake bukatar wato a ma mamaci kenan babu wani bambanci don haka dai a takaice wannan kauli na biyu shine kauli wanda yafi dacewa a kurkure masa baki a shaka masa an gane ko domin shi ne cikar arwalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fara daga babuwan arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tuge ba kurkurar baki da shagaruwa mas'alar mu ta biyu shi ne dangane da wata tambaya da dan uwa yayi game da abin da ya shahi wato hukuncin tafiya da takalma a makabarta wanda amsa akan wannan tambaya ta maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba don haka dai a takaice makabarta musamman ta musulmi baya halatta mutum yayi tafiya a cikinta da takalma hujja akan haka shine hadisin da yake cikin wato as-sunanul arba'a wanda wani sahabi ana kiransa Bashir ibn al-Khassasiyya Allah ya karama masa yadda ke cewa bainama umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da nake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata ala kuburin muslimi manzon Allah sai ya isu ga wasu kaburra wato na musulmi an gane ko dan haka wasu malamai suka kayyade da makabarta ta musulmi baya halatta a yi tafiya da takalma a cikinta sai ya ce fa bainama huwa yamshi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tafiya a cikin makabartar idza halat minhu nadra waywayawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi fa idza huwa bi rajulin yamshi bainal qubur alaihi la'an sai ga maka wani mutum na tafiya tsakanin kaburra wato da takalma a kafarsa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ya sahiba sittiyatai alkisittiyataik manzon Allah yace ya kai ne wannan takalma fitar da takalman ka lafazin sittiyatai lafazi ne wanda yake musanna mufradikinsa shine sittiya asalin kalimar an ciro ta ne daga asabt idan aka ce asabt wato shine aski kenan a gusar da gashi an gane ko asabt wato shine aski gashi me yasa aka ambaci waɗannan takalma sittiya saboda ana yin su ne da jimammiyar fata ta shanu da raƙuma idan aka jime da bagaruwa za a fitar da wannan gashi kamar takalman da ake yi dai a nan wanda ake kiran su da suna barka to shi ne suke kiran shi da sittiya kenan duk fatar da aka jime aka yi takalmi da ita ce ake kira da sittiya to shi ne manzon Allah ya ce masa ya sahibas sittiyatai ya ce ya kai me wannan takalma alki sittiyatai manzon Allah ya ce masa fitar da takalmanka fa nazara shi wannan mutum kawai ya ji magana a bayansa da ya waiwayo sai ya ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi ne marwayacin ya ce falamma arafa ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mutum ya sani cewa mai masa wannan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kala ana alaihi kai tsaye sai ya fitar da takalmansa dabi'a ta mumini in an ce masa Allah ya ce manzonsa ya ce to babu wani jinkiri babu latti innama kana qaulan mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun farama bihi ma sai ya cire takalman sai ya jefar da su to dan haka Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Fathul Bari sharhi ne na Sahihul Bukhari da ya zo da wannan hadisi sai ya ce wa hadhal hadith yadullu ala karahiyati mashi bainal qubur bin ni'al yace wannan hadisi na nuna mana karhanci na tafiya tsakanin kaburra wato da takalma karhanci kar mu manta bayani ya gabata a wajen magabatan kwarai idan suka ce abu kaza makruhi ne ba suna nihin makruhi wato a wajen malaman fiqh na baya ma'ana sabanin haramu so da yawa sukan yi amfani da lafazin karahiya akan abin da yake haramu an gane ko kamar yadda ya gabata a darasin mu na Riyadus Salihin bayani akan wannan mas'ala babu karahiyati tamanni al-maut kamar yadda muka zo da ash-shahid fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya zano abubuwan da ya haramta mana a cikin suratul isra tun daga fadarsa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqud madmuman makhbula
wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana har yakai fadar sa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala quda kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Duk abubuwan da Allah ya zano anan abubuwa ne wadanda haramcin su ya tabbata, abin da yake nihi da makruha anan ai muharrama. To shine sai yake cewa wa hadhal hadithu yadullu ala karahiyatil mashy bayna al qubur bin ni'al, wannan hadisi na nuni akan haramcin tafiya tsakanin kaburra wato da takalma. Ibn Hazm Allah ya ji kansa sai ya ce ya harumul mashy bayna al qubur bin ni'al as-sibtiyya duna ghayriha, malan yace wa huwa junudun shadidun. Kaga Ibn Hazm shi kanshi hanin da ya fahimta me ya fahimta haramci cai ya harumul mashy bainal qubur, cai tafiya tsakanin kaburra haramun ne, bin ni'ali sibtiya yace da takalma waɗanda suke ne shemammiyar fata sai yace duna gairiha, amma in ba fata bace shemammiya ko na danko ko na menene ya halatta mutun yayi tafiya. Ibn Hajar yace wa huwa jumudun shadid, yace wannan dakilewa ne da rashin fahimta. Menene bambanci tsakanin na shemammiyar fata da wanda ba ji ne ba? Duk da cewa al-Imam al-Khattabi kamar yadda yake cikin Ma'alim as-Sunan wanda sharhi ne akan Sunan Abi Dawud, shine sai yace abinda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya fitar da wannan takalma, yace domin takalma ne na ji da kai da al-Bahri. Malamai suka maida masa martani kai tsaye suka ce a'a, domin takalman nan wanda ake kiran su sibtiya Ibn Umar Allah ya kara masa yadda, ya lazimci sanya wannan takalma, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sanannu game da kaskanta kai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma ba komai bai sa Ibn Umar yake sanya wannan takalma domin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sanya su takalma na shemmiyar fata. Don haka dai wannan fada ta Ibn Hazm Allah ya ji kansa mai data gefe na cewa takalma na jimammiyar fata su ne suka haramta banda wasu, dukkan takalma gaba daya kuma wani kala ne haramu ne mutum ya yi tafiya da su tsakanin kabura. Don haka wato Imamu Ahmad Allah ya ji kansa ya tabbata kamar yadda al-Imamu Abu Dawud yake fada a cikin Masail kinsa da yema al-Imamu Ahmad, sai yace wa ra'aytu ahmada, yace naga al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal idza tabi al-jinaza, ko kuma jinaza idan ya raka gawa, fa qaruba min al-maqabir, idan ya kusanto makabarta, kala ana alaihi, al-Imam Ahmad sai ya fitar da takalmansa. Idan ya rako gawa da zaran an kusanto makabarta sai ya fitar da takalmansa ya riki al-Imam Ahmad. Wanda bayani ya gabata a cikin magabatan ƙwarai, al-Imam Ahmad yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fuci wajen yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk hadisin da ya karanta, to in dai hadisin bai kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi kokarin kwatanta yin aiki da shi. Ya wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi wanzami ya masa kahu, manzon Allah ya dau dirhami ya ba wanzami. Al-Imam Ahmad da yazo kan hadisin sai ya kira wanzami ya masa kahu, shi ma ya dauki dirhami ya bashi, ba dan komai ba dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan shi al-Imam Ahmad in ya kusanto makabarta to fitar da takalman sa yake, kamar yanda al-Imam Abu Dawud shi ya masa shi a cikin Masail kinsa shi ya tabbatar da haka da idan shi ga al-Imam Ahmad na haka. To dan haka kasancewar anan abin da muke so mu sani, wannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ya fitar da takalmansa, kaida malaman usuli suke cewa umarni game da wani abu hani ne kai tsaye game da abin da yake shiyance shi. Idan aka ce kai kaza a kai tsaye ana haninka game da aikata abin da yake kishiyar shi, kenan da yace ya fitar da takalmansa na nuna haramcin yayi tafiya da takalmansa a cikin makabarta. Menene hikima anan? Saboda mumini daraja gare shi, ko da bayan mutuwa shi yana da matsayi, yana da kima, yana da martaba. Yan saboda Allah a cikinmu nan inda muke zaune ya zamanto mutum ya zo yana tafiya yana ketara mu da takalma, akwai kimantawa da darajantawa ko kuma akwai wani nau'i na kaskantawa da wulakanci? in dai ba mara hankali bane shine kadai za a bashi uzuri, amma duk mai hankali ba yanda za a yi ya zo cikin jama'a ya ringa tsallaka su da takalma yana tafiya, zai cire takalman sa sannan ya huce. To dan haka shi mumini darajar shi da kimar shi bata takaita ba yana rayu koda yana mace yana da daraja. Dan haka shine hikima mumini duk wani abu wanda yake na kaskanta shi to abinda ake bukata mu nisanta, duk abinda zai nuna cewa akwai wulakantawa ga yan uwan mu ne dole mu nisanta. Wai menene ma hikima da aka ce kabari idan an binne ma mace a dan daga kasar ta zamanto kamar dani daya? Malamai suka ce hikima anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya kabari ake daga shi a dan masa tuzo saboda a gane alamar cewa mutum ne aka binne dan kada a wulakanta shi. Karka zauna akan karkataka karkai komai saboda haka ake ma kabari a dama a dan daga kasar. To dan haka kasancewar wasu suna kafa hujja da hadisin cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan aka binne bawa aka gama binne sa waɗanda suka kawo shi suka juya baya yana jin karan takalmansu, a wannan lokaci mala'iku biyu za su zo su zaunar da shi su yi masa tambayoyi. Wasu sai suke kafa hujja da wannan hadisi akan cewa wai kenan wannan na nuna halaccin tafiya da takalma a cikin magabarta. Ibn al-Jawzi tuntuni ya maida martani akan masu wannan fahimta, yace wannan labari ne tsantsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa, shi kuma labari babu ma'ana fahimtar hali ko umarni a cikin shi, labari ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada. Yace balma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hani yayi akan wannan hadisi da muka karanta na Bashir al-Khasasiyya Allah ya karama masa yadda. An gane ko? Dan kar wani ya kafa maka hujja da wannan hadisi, a wannan hadisi babu dalili, labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa tsantsa game da bawa in an binne shi waɗanda suka binne shi idan sun juya yana jin karan balawar takalmansu, a wannan lokaci mala'ikun Allah za su zo. To kuma sai ga wannan hadisi hani ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi. To dan haka abinda zai sa mutum yayi tafiya da takalmansa a cikin makabarta sai da uzuri. Uzuri din ma tsananin zafi wanda yake na rana ba za ka iya jurewa ba, ko tsananin sanyi, ko kuma kaya da abinda yake kama da haka. To in akwai irin waɗannan uzurra ba laifi mutum yakan iya tafiya da takalmansa. Amma kamar yadda mun faɗa mu maimaita, ɗaliban ilimi sun bambanta da sauran jama'a. Abinda aka san ɗaliban ilimi duk lokacin da suka fahimci wani abu na karantarwa ta addini, to amana ce akan su yi ƙoƙari su yaɗa a cikin jama'a, su yaɗa wannan al'amari wanda ma bai sani bai yi sani. Kamar yadda mun wuce da hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗar cewa la yamna anna jarun jarahu an yaghriba khashabatahu fi jidari, sai yake cewa wallahi la armi yanha baina aktafikum, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa kada makwabci ya hana makwabcinsa, ma'ana ya soko azarar shi ko kuma kurin shi a jikin katangar shi. Makwabcinka idan yace zai tullo suranka ya soko kuri ko kuma ya dora azarar shi, to karka hana shi, haka manzon Allah ya ce. Amma yau ba ma azara ba, birgi in yace zai dora akan katangarka wai ya dan kara tsawon da sai ka ce a CD ya tashi. To mutumin da ya hana makwabci ya dora birgi akan katangar shi domin ya kara tsawo, kana ganin cewa zai bar shi ya hudo masa suro domin ya tullo ya sanya kuri ko azara? To shine Abu Huraira sai yake cewa wallahi la armi yanha baina aktafikum, yace na rantsi da ubangijin da ya halice ni wannan sunna sai na yada ta tsakankaninku ko kuna so ko ba kwa so, ma'ana sai na faɗa kowa ya ji. Manzo Allah yace kar makwabci ya hana makwabci, wato ya tullo soransa domin ya soko kuri ko kuma ya dora azara. To dan haka ɗaliban ilimi duk lokacin da suka fahimci wani abu wanda yake na karantarwa ta sunna, to abin da ya kamata su yi ƙoƙari su yaɗa a tsakanin jama'a. Karka ce duk taron jama'a nan ni kaɗai kawai mutane suna kallo na, abin da ya kamata ka ji kunyar Allah da ta manzonsa ba kunyar jama'a ba. An gane ko? don haka kenan ko da kaya ko da zafin rana abin da ya kamata ka din jure domin ka samu ladan duk wanda zai gani yayi koyi da kai domin duk wanda ya gani bai sani ba yayi tambaya yayi koyi da kai to kana da ladan kamashin har zuwa kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min gairi an yankusa min ujurihim shay'un Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sunnanta sunna kyaukyawa yana da ladan wannan sunna da ladan wanda ya koyi da yayi aiki da ita ba tare da wani abu ya tawaye na ladan su har zuwa kiyama abinda ake nihi da sunnanta sunna kyaukyawa abinda mutane suka jahilta na karantarwar addini kai kokarin bayyana shi duk wanda bai sani bai yi sani ko kuma abinda mutane suka yi sani suka kaurace masa suka tozartar da shi kai kuma kai kokarin tabbatar da shi karayar da shi shine ake nihi da sunnanta sunna kyaukyawa ba kirkira wani abu a cikin addini in har ana nihin zawwa da wani abu mai kyau to ni in ina ganin kyansa kai baka ganin kyansa shi baya ganin kyanshi ko kuma ni in ina ganin kyanshi kai baka ganin kyanshi to da ra'ayi na da fahimta ta da ta kawace za a dauka dan haka ba abinda zai nuna mana abu mai kyau illa alqur'ani da sunnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato hadisi na 168 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada fi maradihi alladhi lam yakun minhu a rashin lafiyarsa wato wadda bai tashi ba ma'ana wadda Allah ya karɓi rayuwarsa a cikinta yake cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushaw in mun dauke ta jumla ce khabariya bi ma'ana insha'iyya ma'ana addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akan yahudu da ƴan mushaw la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa da ƴan mushaw ko kuma mu barta a matsayin ta na jumla khabariya kenan labari ne manzon Allah yake ba mu la'ana Allahu al-yahuda wan nasara tuntuni Allah ya tsine ma yahudawa wato da ƴan mushaw idan aka ce al-yahud sune waɗanda suke kai dangane zuwa shari'ar da annabi Musa alaihi salam yazo da ita amma yahudanci ba annabi Musa ba yazo da shi iya abinda annabi Musa yazo da shi shine addinin musulunci bal dukkan annabawan da Allah ya turo da dukkan manzanni gaba daya kowa da addinin musulunci yazo da shi an gane ko ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa kar mu tsawaita shi yasa ba za mu zo da su ba kowane annabi da musulunci yazo annabi Musa bai zo da yahudanci ba kuma da suke cewa wai Ibrahim alaihi salam da yahudai ne ubangiji ta'ala ya karyata su ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki inna awlan nasi bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin don haka kenan yahudanci addini ne wanda yake na bid'a bayan wucewar annabi Musa alaihi salam aka kirkire shi sannan su ma nasarawa mabiya ne na annabi Isa alaihi salam amma nasaranci kiristanci ba a kirkire shi ba sai bayan wucewar annabi Isa da musulunci yazo an gane ko su ne ake kiransu nasarawa wanda su yahudu su ne wanda Allah ya musu fushi nasarawa su ne wasu ma suna su ne batattu an gane ko wanda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa batattu ne babu wasu da ke kai jahilai sama da ɗan mushaw wanda kawai sun zaman tura komi da akala ga malaman su sai abinda suka zo musu da shi su halitta musu haram ko su haramta musu halak shine kullum muke neman tsari dangane da tafarkin su ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin almaghdubu alaihim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana sune yahudu kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah mal'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil ash-shahid wa ghadiba alayhi sunay yahudawa haka kuma ya fada a cikin suratul a'raf innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin.
Kazali ko abdalun manzo Allah sai ya fassara cewa su ne ƴan mushaw, to dan haka sun cancanci la'anta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, kamar me tambaya yayi tambayar me yasa kake la'antar su, kake tsine musu albarka ya manzon Allah? Sai yace domin wato sun maida kaburran annabawan su masallatai. An gane ko lafazin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida jumla ce ta aliliya, illa da ta sa manzon Allah yake la'antar su, yake tsine musu albarka domin sun maida kaburran wato annabawan su masallati. Lafazin ittakhadha idan yayi ta'addi ila maf'ulai yana zama ma'anar sayyara, ko ka dauke shi a ma'anar ja'ala, kamar yadda yace innal ladhina takhadhu al-ijla, anan maf'ul sani an shahi shi shine ay ilahan. Innal ladhina takhadhu al-ijla ilahan sayanaduhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin. To shine yace sun maida kaburran annabawan su masallatai. Bayani ya gabata, idan aka ce masallaci duk inda za a duka ayi sujada sunan shi masjid, ko kuma ka ce masjid, jam'in shi shine kenan masajid, sawa'an an gina wurin ko ba a gina ba. Dalilin da ya tabbatar mana haka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin abubuwa biyar da Allah yake bance shi ya masa kyauta wanda babu wani annabi da Allah ya bashi ɗaya daga cikin abubuwan nan biyar, manzo Allah yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kasa duk fadin ta manzo Allah yace an maida mu masallaci ce, duk inda sallatar suke ka sai ka duka kai. An gane ko sabanin waɗanda suka gabata, duk inda kake in sallah ta kama ka dole sai ka je wurin da aka keɓanta domin yin ibada. Sai ce wa kahura, kuma an maida mu mai tsarkakewa ce, in babu ruwa sai ka shafa kai taimama. To dan haka anan duk wanda ya zo gindin kabari yayi sallah da kabarin da aka gina masallaci gaba ɗaya hukuncin su daya, ba bambanci. Dan haka manzo Allah ya ce la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha, kar ku sa kabari gaba ku yi sallah, kuma kar ku zauna akan kabari. Kuma haka yace mana al'abdu kulluha masjid, sai yace illa al-maqbura wal hamma, kasa gaba ɗayan ta manzo Allah yace masallaci ne, ya halatta a duka ayi sallah yace, amma banda makabarta da ban daki. To dan haka anan sai yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, domin sun maida kaburran annabawan su masallatai. Ya gabata a waccan riwaya lokacin da Ummu Habiba da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda da suke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda idanunsu ya gane musu a birnin Habasha na kayatacciyar cucin da ake kiranta Mariya. Maza Allah sai yake cewa ula'ika kaunu, yace waɗannan jama'a ne, idza ma tafihim ar-rajulu as-salih, idan mutumin ƙwarai ya mutu a cikin su, banau ala qabrihi masjida, sai su gina masallaci akan kabarinsa, wa sawwaru fihi tilka as-suwar, sai su yi hotunan sa su kawo su kinsa a cikin masallacin nasu. In kana so ka je cuci ka gani, ko ka ko da cewa ma mi ma zai kai ka cuci, in kaje ka ga yanda hotuna suke, ko kuma tun daga wajen ma ai ya ishe mu ishara wanda addinin sa akan hutu ya tsaya. Don haka kuma akwai wasu jama'a daga cikin musulmi wanda su ma yau addinin nasu akan hutu ya tsaya. To shine yace wasawwaru wato fihi tilka suwa. To Aisha sai take cewa walaula zalika, in ba dan wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Aisha tace la ubriza qabr, tace wallahi da an fito da kabarin sa fili, ghaira annahu khashiya an yutakhadha masjida, sai dai cewa manzon Allah ya ji tsoron kar a maida kabarin sa wurin sallah. Nan kana da fuska biyu, din ma ka ce khashiya, kinan sai ka jingina abun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ka ce khushiya, an gane ko, kinan ka jingina zuwa sahabbai. Ghaira annahu khushiya, sai dai cewa an ji tsoro, suwa ne ne suka ji tsoro, su ne sahabbai. An yutakhadha masjida, kar a maida kabarin sa ya zamanto masallaci. To dan haka bayani ya gabata, kasancewar dalilai biyu ne, al'amurra biyu ne suka sanya aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dakin Aisha. Dalili na farko shine fadarsa da yake cewa babu wani annabi
daga cikin annaba wanda Allah ya turo faci inda Allah ya karbi rayuwarsa nan ake binne shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa a dakin Aisha dan haka babu inda ya cancanta a masa kabari sai nan domin nan ne Allah ya zaba masa sannan kuma dalili na biyu kasancewar ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ba wanda ya inkari game da binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha an gane ko suna da labari ya gaya musu ya tsoratar da su cewa Allah ya la'anci Yahudu da ƴan mushrik domin suna maida kabrin annabawansu masallatai to dan haka sahabbai sai suka yi ittifakin a binne shi a nan dakin da Allah ya karbi rayuwarsa shine dakin Aisha to dan haka Aisha da take cewa walaula zalika la ubriza qabru in ba dan haka ba tace da an fito da kabarinsa me take nihi la ubriza qabru da an fito da kabarinsa an kai shi can baki a inda aka binne sauran waɗanda suka gabace shi a wajen mutuwa an gane ko ko kuma la ubriza qabru in ba dan haka ba tace da an bayyana kabarinsa kenan katangun ɗakin a rushe su kabarin manzon Allah ya zama ya fito fili an gane ko al-ibraz shine a fito da abu a bayyanar da shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yawmahum barizu la yakhfa 'ala Allahi minhum shay la fadasa wa barazu lillahi jami'a al-buruz shine abu ya fito fili ya bayyana la baraza alladhina kutiba alaihim al-qatl ila mabaji'ihim shine tace walaula zalika in ba dan tsoran kar a mai da kabarinsa ya zamanto masallaci tace wallahi da an fito da shi imma da an fito da shi an kai shi an binne shi a bakiya ko kuma da an rushe wadannan katangu to dan haka akwai wani ishikali kamar yadda bayanin ya gabata su da yawa wasu sukan kafa hujja a yau su ce to ai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci yake an gane ko su ce wai ai kabarinsa a cikin masallaci yake yaya za a yi a ce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci yake kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar yaya za a yi jama'a su tabbatar da wannan al'amari amsar da malamai suka bada cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a gina shi ba akan kabari shin waye gina masallacin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina masallaci matacce ya gina masallaci shi ya gina masallacin aikin shi na farko lokacin da ya isa Madina aikin da ya sa gaba shine gina masallaci shi ya gina masallacin kenan masallacin ya riga yi kabarin an gane ku ɗakin ne ka cukan gaba dayansa shine aka shigar da shi a cikin masallacin lokacin da aka fada da masallacin Madina ta girma domin wanda ya fada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadadawa ta farko shine Umar bayan Umar Usman Allah ya kara masa yadda kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari ya kara jaddada masallacin ya kara fadada shi ta bangaren al-Qibla Umar ibn Abdul Aziz a lokacin sa shine ya kara fadada masallacin gaba ɗaya sai da ya shigar da gidan Aisha ɗakin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin a lokacin da ya fadada wannan masallacin shi Umar ibn Abdul Aziz sai ya toshe kofar ɗaki kuma wannan a ƙarshen sahabbai ne duk manya-manyan sahabbai waɗanda suke birnin Madina Allah ya karɓi rayuwarsu sai waɗanda suke kankana wanda manzon Allah Allah ya karɓi rayuwarsa kafin su balaga kuma tare da cewa Sa'id ibn al-Musayyab Allah ya ji kansa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka mai Umar ibn Abdul Aziz inkarin shigar da wannan ɗaki cikin masallaci don haka dai a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarinsa ba a cikin masallaci ba yake masallaci shi ya iske ɗakin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan masallacin shi ba akan kabari ba aka gina shi an gane ko dan kar ma wani ya kafa maka hujja ya ce maka ai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci yake wannan duka ba hujja bace haka wannan bayani da ya gabata na cewa qalan ladina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida nan ma labarin ne Allah yake badawa ba ya bu bane ba yake akan jama'ar da suka yi galaba akan al'amarin ashabul kahf da suka ce za mu mai da kabrin su masallaci ba ya bu bane da jinjinawa ubangiji ta'ala yake badawa yake musu a labarin ne yake badawa dangane da al'amarin yanda ya wakana balle mu a shari'ar mu haramun ko kuma a ce dukkan shari'a da ta gabata ta manzannin Allah haramun ne wato a gina masallaci akan kabari, haramun ne a kawo kabari abin da shi a cikin masallaci.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 69 بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واتو عبد الله بن مسعود الله إكرم سيدا في جوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man daraba al-hududa, manzon Allah ya ce duk mutumin da ya maru kumatunsa a sanadiyar musiba ta same shi, manzon Allah ya ce laysa minna, baya daga cikin mabiyan, ma'ana ba abokin tafiyar mu bane. An gane ku? Laysa minna man daraba al-hudud, lafazin hudud jam'i ne na hadd. Idan aka ce hadd a Hausa shine ake kira da kunci kenan, gefin fuska. An gane ku? Kenan jam'un sa shine hudud. Laysa minna man daraba al-hududa, manzo Allah yace duk wanda ya maru kumatunsa, manzo Allah yace bayya daga cikin mabiyan. To mutumin da ya maru kansa ko ya maru bayansa ko ya bugi kafarsa da saura, shin yana iya shiga? Kwarai da gaske nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali ne ya mana, duk wani bangare na jikinka da zaka buga a sanadiyar musiba ta same ka, to wannan hadisi ya haukan ka, baka cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Manzon Allah ya ce man daraba al-hudud, domin al'adarsu da tabi'arsu ta maguzanci. An gane ku? A wannan lokaci abinda ya rage na bulkutun maguzanci, mutumin da aka masa mutuwa sai ya ringa marun kumatunsa yana marun fuskarsa. Karka yi tsammanin wannan maguzancin anan babu shi, har yau akwai shi, wanda zaka ga wai har ma mutum wai kamar ya hau guri, mace ta hau guri, wai an mata mutuwa tana burgima, an zo ana ba ta haƙuri. Wannan duka wani bulbuɗi ne wanda yake na maguzanci, wanda baya dacewa ga mai imani da Allah da ranar kiyama. Don haka ya ce laysa minna man daraba al-hudud, duk wanda ya maru kumatunsa, manzo Allah ya ce baya daga cikin mabiya. Sai ya ce wa shaqqal jiyuba, da wanda wato ya keta wuyan rigarsa. Lafazin al-jiyu jam'i ne na jayib, in aka ce jayib shine wuyan riga. An gane ku? Wa shaqqal jiyuba wato ya tsaga wuyan riga, saboda al'adarsu idan an ma mutum mutuwa sai ya keta wuyan rigar shi, wai alama ce cewa yana cikin musiba, musiba ta same shi. Wada abida awal jahiliya, da wanda wato ya ringa kirari da kirari wanda yake na jahiliya, yana daga cikin kirari wanda yake na jahiliya. Idan musiba ta samu mutum ya ringa ya waila ya subura, wayyo mun mutu mun lalace, wayyo mun halaka, wa zai dau nauyin mu, wane mai kaza, wane mai kaza, wane mai kaza. To wannan duka da'awa ce wadda take ta jahiliya, amma fa bata takaita ba akan wannan, yana daga cikin da'awa ta jahiliya al'asabiyya da alqaumiyya. An gane ko? Mutum ya ringa wato nuna cewa shi dan kabila kaza ne, kabilar shi ta bi kabilar suwa ne, ko kuma shi wai dan babban gida ne, yafi wani daraja, yafi shi kima. Al'asabiyya da alqaumiyya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mana da uha fa innaha mutiya, kubarta wato gungaci, me za ku yi da kaumiyya bayan Allah ya azurta ku da musulunci? Maganar ka ce kai dan kabila kaza ne, yare kaza ne, bata mata su ba, kun zama uwa ɗaya uba ɗaya, kun zama ƴan uwan juna, ƴan uwantaka ta musulunci. Duk wani dangaranci dole a maida shi gefe, in dai kai mumini ne, mumini wanda yake na gaskiya. Maganar cewa ni dan kabila kaza ne, ko ni dan gari kaza ne, kowa na bako ne, wannan duk bata taso ba. Musulmi duk inda yaje garinsu ne, duk inda yaje garinsu ne. Kamar yadda wani mawaki yake cewa wa aina ma zukira ismullahi, yake cewa wa ayyu baladin zukira ismullahi a'adattuhu, yake cewa fi shami ahli, yace iyalina wato suna birnin Sham,
an gane ku wadin rakmataini yace ni kuma ina arrakmataini wurin da ake ce masa rakmataini shine sai yake cewa duk garin da aka ambaci sunan Allah innaje yace adattuhu min khairi awqani wannan gari shi zan kirga shi cewa shine fiyayyen gari na duk inda naje na tarar da musulunci to ba ni da gari face wani don haka kenan anan kaumiyya duka baya halatta da awa ce wadda take ta jahiliya mutum ya nuna cewa shi dan gari kaza ne ko shi dan kabila kaza ne ko shi yaransa kaza ne ko jinsin sa kaza ne wannan duka mun waida shi gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da musulunci yana daga cikin makasudin da Allah ya turo manzannin sa don addinin musulunci shine hada kan jama'a wanda in ka koma karantarwar addini gaba daya famar da take shine hada kan jama'a su zaman tsuntsiya madaurin ki daya wannan bayani ya gabata ba dan komai ba Allah ya shar'anta mana sallah ta lokaci biyar domin mu zaman tsuntsiya madaurin ki daya a unguwa kowa ya san kowa duk wanda yake bukatar agaji a zuwa agaza masa in farin ciki ya same ka mu yi tarayya da kai a cikin farin ciki in abun baci bai same ka mu ma mu yi tarayya da kai a cikin wannan abu mu yi kokarin yanda za mu kawo maka agaji aka shar'anta mana sallar juma'a a tsawon sati dan mafi yawan jama'a ta gari su hade a gu daya wani mutumin in ba dan sallar juma'a ba ina za ka san shi sannan aka shar'anta mana haduwa biyu a duk shekara shine sallar idi ta azumi da idin layya dan mafi dan jama'ar gari kowa ya san kowa bayan haka sai aka shar'anta mana haduwa ɗaya tak a shekara shine haji domin musulmin duniya su hade gu daya wanda yake rayuwa a gabacin duniya ya san dan uwan shi musulmi wanda yake rayuwa a yammacin duniya to kaga dan haka kasancewar ni wane ne shi kan wane ne wannan duk ma bata taso ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu fifiko ga balarabe akan wanda ba balarabe ba yace sai da tsoron Allah haka yake cewa ubangiji ta'ala ya halicci a yake cewa kullukum min adam wa adamu min turab gaba ɗayan tushen halitta ku shine daga adam an gane ku adam ku daga kasa Allah ya halicce shi kenan in har kana so ka nuna cewa ka fi shi to mu samu tabbacin cewa sinadarin da aka halicce ka ya sha bamban da nashi cewa da gwal aka halicce ka ko daga zinariya yanda aka same ka ta hanyar uwa da uba daga digon mani shi ma haka aka same shi an gane ku yanda kake da hannu biyu gare shi kafa biyu gare shi kai ba maka ba hudu to dan haka kasancewar anan shine manzo Allah yace wada abi da awal jahiliya da duk wanda yayi da awa irin da awa ta jahiliya kirari na jahiliya manzo Allah yace baya daga cikin majiyan mu to a takaice abinda muke so mu sani karkashin wannan hadisi shi mumini wanda yayi imani wanda yake na gaskiya shine mutumin da yake tafiya ba dare ba rana akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wata musiba ta same shi zai dau hakuri ya jure duk wani abin da zai janyo fushi na ubangiji subhanahu wataala zai kokarin nisan da shi domin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku yana nuna rashin gamsuwa da hukuncin Allah subhanahu wataala da alƙadarinsa wanda kuma mu ko matsayin mu gaba ɗayan mu bayi ne waɗanda suke mallaka ga ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala ko a mulkin sa abin da yake dama yake aikatawa ba wanda zai hana shi kaza misali kai ne kake kiwon kaji yau sai ka ware wasu daga ciki biyu zuwa uku kace su za ka yanka akwai wanda sai ya hana ka kace ka yanka su naka ne ba mallakar ka ne kuma su kaga damar cewa za ka kama ka yanka kuma kamawar da za ka yi ka yanka saboda wata hikima takan iya yiwa suna da wata rashin lafiya dan kar su goga ma saura ko kuma takan iya yiwa za ka yanka su domin su suka fi sauran kajin kushi an gane ko kuma za ka yanka su ne saboda kasancewar in sun yawa kenan ba yanda za a yi wannan kashi da kansu ta wadace su dan haka ubangiji ta'ala ku duk abin da zai yi akwai hikima dan haka kenan duk abin da Allah ke aikatawa a cikin mulkin sa yana aikatawa ne iya yanda ya so yanda ya ga dama kuma da hikima la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu dan haka dai gaba ɗaya mu bayi ne mallaka ga ubangiji subhanahu wataala idan ya karbi wani daga cikin mu iya abin da yake kanmu mu dau hakuri mu nemi ladan wannan musiba a wajen ubangiji mu subhanahu wataala duk wani abu da zai nuna kashin hakuri da raki mu waida shi gefe to dan haka shine anan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake ba mu labarin cewa gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysa minna baya tare da mu ana baya daga cikin mabiyan mu. Irin wannan yana nuna cewa dalili ne wanda ke nuna cewa wannan babban laifi ne, saboda ka'ida da malamai suka aje ta hanyar ake gane manyan laifuka duk laifin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ba ni ba ne kaza, ko manzon sa ko ubangiji subhanahu wataala ya ce ba mu ba masu kaza, to wannan yana nuna cewa babban laifi ne. A gane ko kamar yadda yake cewa laysa minna, yake cewa man gashya fa laysa minna, duk wanda ya mana ha'inci ya hada mai kyau da lalatacce manzon Allah ya ce baya daga cikin mabiyan mu. To dan haka kasancewar wannan yana nuna mana ashe duk mutumin da musiba ta same shi, musamman musiba ta mutuwa, idan ya ringa bugun jikinsa ko ya keta tufafinsa ko ya ringa wannan da'awa ta jahiliya wayyo kaza wayyo me kaza wayyo me kaza, to wannan baya daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin wannan nasi kamar yadda magabata suka ce kar a masa wani tawili kawai a bar shi baka daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mutane su shiga hayyacinsu, to duk da cewa irin wannan nusus shine aka samu wasu waɗanda suka kauce ma aqidar ahlus sunna wal jamaa, jama'ar nan biyu, jama'a ta khawarij da jama'a ta murji'a, wanda su murji'a sune ake kira kenan al mufarridin, waɗanda suka kasa kai inda ake buƙatar a kai. Su kuma al khawarij sai a kiraye su al mufarridun, kenan wancan al mufarridun su kuma wannan al-mufriqun. Al-mufriqun sune waɗanda suka wuce inda ake buƙatar a tsaya, suka wuce gona da iri. Su khawari akan irin waɗannan nusus da manzon Allah zai ce ba ni ba ne kaza, ko wani nasi wanda Ubangiji ta'ala zai yi alƙawarin cewa duk wanda yayi kaza to zai dawoma a wuta, ko kuma wanda yayi kaza dan wuta ne. To dan haka irin waɗannan nususi suka tafi akan cewa duk wanda ya aikata irin wannan ya kafirta, ya fita daga cikin musulunci, kuma idan ya mutu akan haka zai dawoma a wuta har abadan abada. Dan haka a aqidar khawari duk mutumin da aka masa mutuwa idan ya keta tufafinsa to ya kafirta, in yace wayyo me kaza ya kafirta sai dai ya dawo musulunta. Su kuma wato al-murji'a sun tafi akan cewa in dai kai kalimar shahada iya rayuwarka ko baka taba yin sallah ba, ka kaddara cewa iya rayuwarka a kullun aikin saqo manya manya kana yi sama da dubu, suka ce in ka mutu aljanna kawai zaka shiga, cha suka yi saba la tadurru al-ma'siya ma'al iman kama anna ta'a la tazidu, suka ce ayyuka na saqo ba sa cutar da imani, ba sa cutar da bawa in dai yana da imani, indai a matsayin sa na mu'mini ne yayi la ilaha illallah duk wani aiki na sabon Allah ba zai cutar da shi ba. Suka ce kuma ayyuka waɗanda suke na da'a ba sa ƙara imani, suka ce da imanin kowa da na Jibril ɗaya ne, da imanin kowane bawa da na Abubakar duk ɗaya ne, da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabba, indai ka ce la ilaha illallah ko baka taɓa yin sallah ba duk aikin shashancin ka suka ce kawai aljanna zaka shiga. Kaga wannan kenan sun yi sakaki, sun kasa kai inda ake buƙatar a kai. To amma ahlus sunna wal jamaa akan irin waɗannan nusus da suka zo sai suka zamanto tsakatsakiya, kamar yadda daman wannan shine tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. To dan haka kasancewar kamar yadda malamai suka ce imani imani kala biyu ne, akwai imani wanda yake cikakke, akwai imani wanda yake annaqis, kina al-imanul kamil, akwai al-imanun naqis. Shi al-imanul kamil shine wanda yake hana mutum shiga wuta a ranar kiyama, duk wanda ya samu Ubangiji ta'ala da imani cikakke kai tsaye ana wayuwar gari kiyama makomar shi tace aljanna. Duk wanda ya samu Ubangiji ta'ala da imani wanda yake tawayayye to makomar shi aljanna ce, amma sai an babbaka shi, sai an azautar da shi gurgurdan laifinsa in rangwame na Ubangiji subhanahu wataala da rahmarsa wato ba su cin masa ba. Don haka Sheikhul Islam Allah ya ji kansa yake cewa innal ashiya laha shurudun wa mawali, yace duk wasu abubuwa da kuka sani suna da sharuɗa yace kuma suna da abubuwan da ke hana tabbatuwarsu sai yace fala yatimu shay'u illa bi ihtima'i shuruɗihi wa intifa'u mawani'ihi duk wani abu da ka sani bai ya tabbata ya cika sai idan sharuɗansa sun haɗu sannan kuma duk wani abu wanda zai hana shi ya koru don haka sai yace fa idza rutiba al'azabu ala amalin idan an yi bayanin cewa Allah ya tanadi azaba akan aiki kaza ga duk wanda ya aikata yace kana hadhal amalu mujiban li usulil azab wannan aiki kenan ya zamanto ya cancanta ma bawa wannan azaba sai yace malam yujad malihun yamna min husulihi matukar ba a samu wani abu wanda zai yi hanin Allah ya azabtar da shi sai yace wa akbarul mawali mafi girman duk wani abu wanda suke hana Allah ya azabtar da bawa yace wujudul iman alladhi yamna'u min al-khuludi fi an-nar yace sami imanin dake hana bawa dawama a wuta sai misali sai yace falqati yace mutumin da yake kisa na ganganci an gane ko wa inda khalan nar yace koda ya shiga wuta fa innahu la yukhalladu fiha yace ba za a dawamar da shi ba madama ma abu asulul iman matukar akwai tushen imani tare da shi don haka Abdullahi dan Abbas wannan aya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima abinda suka fassara al-khulud anan shine al-khuludun nisbi tsawon zama a wuta amma ba dawama dindindin ba domin kisan kai laifi ne daga cikin laifuka aqidar ahlus sunna wal jamaa a sanadiyar aikata babban laifi mutum baya kafirta baya fita daga cikin musulunci sai dai idan ya halitta haka dalili akan haka hadithin Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa bai uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bi dhalika fa ajruhu ala Allah ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال صلى الله عليه وسلم يقول كل مبايع دني أبسا تشيوا بذاكو هذا بوتر الله دوني بذاكو يساتا بذاكو يزنبا بذاكو يكسن كيبا واتو بذاكو زود وني ينكن كريا بذاكو سابا وقمد دو أبند أكتشي كوي manzo Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan alƙawari sakamakon shi daga Ubangiji subhanahu wataala sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an fa ukiba fi dunya fa huwa kafaratullah wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan yayi kisan kai ko yayi zina ko yayi sata aka zartar masa da dokan Allah manzo Allah ya ce wannan doka da aka zartar masa ita ce kankaren laifin a lahira Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifin sai yace wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan yayi kisan kai ko yayi sata ko yayi zina summa satarahu Allah sannan ubangiji ta'ala ya rufa masa asiri ba a cirke shi ba ya mutu akan haka kuma bai tuba ba manzo Allah yace fa huwa ila Allah lamarin sa na ga ubangijin shi insha afa anhu in Allah ya ga dama ya masa rangwame wa insha aqabahu in ya ga dama kuma ya masa hukuma gurgudan laifin sa haka a dinan cikin kitabul iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa idan ƴan aljanna suka shiga aljanna ƴan wuta suka shiga wuta a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai fada ga mala'ikunsa ku je ku leka wuta ku bincika duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin kwayar gadagi ko kuma kwayar komayya ubangiji ta'ala yace ku fito da shi manzo Allah yace za a fito da ƴan wuta wanda aka samu imani ko mun kankantar sa tare da su sun kone kurmus kamar gawayi manzo Allah ya ce sai a jefa su cikin korama ta rayuwa take yanke gangan jikin su ya tuko irin yanda kwayar ciyawa take fitowa wanda take gafa korama wanda take fitowa ta sha ruwa ta yi kyau haka gangan jikin su zai tuko don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa irin wannan hadisi da manzo Allah ya ce laysa minna kar ka fitar da mutun daga cikin addini ka ce ai ya kafirta tunda manzo Allah ya ce laysa minna man daraba al hududa duk wanda ya maru hukuncin sa bayya daga cikin mabiyanmu ka ce ya kafirta shi aiki na sako sai in mutun ya halitta shi ne yake kafirta amma in ya tabbata sako ne koda addini na Allah mutun zai kashe rai dubu yayi zina su dubu ya sha giya su dubu duk wani aikin laifi yayi to wannan matsayin musulmi yake mai tawayyen imani ba mu da dalilin da zamu kafirta shi sai in ya halitta haka to ya kafirta domin duk wanda ya halatta haram ko ya haramta halak wannan ya kafirta domin haramta halak da haramta wannan da halatta haram wannan halatta wannan haramta wannan haramtawa da halattawa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala bai ya tarayya da kowa kamar yanda yake wala ta qulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. Shine a takaice dai wannan hadisi na nuna mana duk mutumin da musiba ta same shi musamman musiba irin ta mutuwa to mutum ya dau hakuri saboda mutuwa babbar musiba ce. Abrenda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul mautu hina alwasiyyati ithnani zawa adidin minkum aw akharani min ghairikum in antum darawtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. An gane ko ashahid fa asabatkum musibatul maut, mutuwa musiba ce. Duk wanda Allah ya dora masa irin wannan musiba abin da ya kamata ya dau hakuri ya jimre. Duk wani abu da zai nuna rashin yadda da hukuncin Allah da alƙadarin sa ya maida shi gefe. Ba laifi kuka na zuwar hawaye mutum yakan iya yi, amma kuka wanda yake na ɗaukaka murya haramun ne. An gane ko haramun ne. Al-hadithu saba'una ba'da al-mi'a. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين ولي مسلم أصغرهما مثل أحد. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man shahida aljanaza duk wanda ya halarci janaza. An gane ku? Ya sunan janaza da Hausa? Ha? Ha? Yawa sutura kenan. Kenan duk wanda ya halarci wato duk wanda ya halarci sutura. Bayani ya gabata shi na fazin janaza in kama shi mulkin wasali sama abinda ake nihi wato abinda ake nihi shine mamaci wato akan gadan gawa shi ake kira da janaza kenan. In aka ce janaza ita ce makara amma ba a ce mata janaza sai in akwai mamaci a kanta. To anan da yace man shahidar janaza, shin shahida anan fasara shi zamu yi mu ce duk wanda ya gagawa mu ba shi wannan kaso na lada kamar yanda wasu suke fasara fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu, duk wanda ya ga wata da idan sa yayi azumi. Abinda ake nihi da shahida a wannan hadisi da waccan aya, abinda ake nihi da shi shine ai hadara, domin lafazin an gane ko ash-shahada yana daukan ma'anar wato al-hudur. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud ay hudur. An gane ko? Dan haka Ubangiji ta'ala yake cewa illa kunna alaykum shuhudan idtufiduna fihi, illa kunna alaykum shuhudan idtufiduna fihi, shuhudan ay huduran. To dan haka kenan ake cewa wanda ke zauna a gida shine shahid. Dan haka malamai sallah ta magriba suke kiranta salatu shahid, sallah ta wanda yake halarci a gida domin matafiyi baya kafuta. Dan da yace man shahida janaza, kenan duk wanda ya halarci wato sutura. An gane ko? Hatta yusalla alaiha, duk wanda ya halarci janaza har aka kai lokacin da aka ma wannan gawa sallah. Sai ya ce fa da hukira, manzon Allah ya ce yana da wani yanki wanda yake na lada. Shi lafazin kira wato yanki ne na lada, kasancewar wani yanki ne na lissafi, tare da cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wannan lissafi domin wani ma'auni ne nasu Larabawa. In aka ce kira yanki ne ɗaya daga cikin yanki 24 shine ake kira da kira, amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi. An gane ko? Wannan lissafi nasu daga baya ne suka farar da shi, din suka ce kirat kenan yanki ɗaya daga cikin 24. amma shi anan me yake nufi da iraq wani kaso ne wanda yake lalata sai yace wa man shahidaha kuma duk wanda ya halarci janaiza hatta turfan ya kasance tare da ita har aka kai lokacin da aka gama binnewa wala huki rafan manzo Allah yace yana da yanki biyu ga yanki wancan na farko ga na biyu kila sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa maliki rafan mi ake nihi da kirafan an gane ku su kansu sahabbai ba su san ba da menene ake nihi da kirafan inda sun sani da ba za su yi masa wannan tambaya ba wala sai manzo Allah yace mithlul jabalain al azimai wadannan yanki biyu manzo Allah yace kwatancin manyan duwatsu guda biyu suke riwaya ta al-Imam Muslim sai manzon Allah yace asgaru huma mithlu uhud mafi kankantar duwatsun nan guda biyu karamin manzon Allah yace kwatancin girman dutsun Uhud yake shi dutsun Uhud wasu duwatsu ne waɗanda suka hade kai an gane ko saboda hadewar su ne ma ake kiran shi da Uhud wanda yana arewacin wato Madina wanda anan aka yi yaki wanda yake shahararre daga cikin yaki-yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Uhud to dan haka a cikin birnin Madina shine ya fito har hanyar Makka bayani ya gabata kusan tafiyar kilo 14 zaka yi a jikin wannan dutse baka kai karshen sa ba to shine malamai suka yi sadi tamkar a ce wannan dutse na Uhud gaba ɗayan sa zinare ne naka ne ka kashe wannan kudade gaba daya akan hanya ta daukaka addinin Allah gurgudan ladan da zaka samu don haka dutse ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika sanya misali da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wani lokaci da Jabir yace kaga wannan dutsen da kake gani na Uhud manzo Allah yace kaddara cewa zinare ne gaba daya nawa ne manzo Allah yace wallahi bazan yadda ba a ce nan kwana uku su zo nan gaba akwai wani abu a wuje na sai dai abinda zan dakace shi domin biyan masu bashi in lokacin biya yayi in biya su amma gaba ɗaya zan ciyar da shi kaga misali ne yake sa da shi kuma haka anan ya sanya bada misali da shi dangane da gurgurdan ladan da ake samu don haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wannan dutse na Uhud manzon Allah yace dutse ne wanda yana kaunar mu ma muna kaunar shi haka kuma wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wannan dutse da sahabbansa Abu Bakar da Umar da Usman wannan dutsen sai dan yayi girgiza yayi raurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace uskun ya Uhud yace ya kai Uhud yace ka tabbata falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahida babu wanda yake kanka face annabin Allah da wanda ya kai matuka a wajen gaskiya shine Abu Bakar sannan kuma da shahidai biyu wato shine Umar da Usman to shine anan manzo Allah ya ce wannan yake cewa asgaru huma mislu Uhud mafi kankantar duwatsun biyu wato shine kwatancin girman dutsen Uhud wannan sakamakon duk mutumin da ya halarci jana'iza zai samu to a farko ko manzo Allah ya kayyade mana in ka je kenan ya kasance ka samu sallah wanda su da yawa a yau dan kasancewar rashin fahimtar inda aka sa gaba ko kuma karancin kula da kai in an je jana'iza mutane ba sa zuwa da arwalla sai ka ji an ce wai malamai su tashi su yi sallah wasu daga sun ga an kawo gawa kawai sai su kama hanyar makabarta wallahi mun ma kanmu asarar lada mai yawa duk mai yin haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda da in ya halarci jana'iza da zarar an yi sallah sai ya tafi ya shi gida baya raka ta aje abin daga baya wannan hadisi ya cin masa cewa idan mutumin da ya ma gawa sallah za a bashi yankin lada kuma in ya kasance tare da gawar har aka je aka binne za a bashi kwatankwacin abin da aka bashi ya ringa ciza yatsa yana nadama cewa mun yi asarar lada mai yawa ya kuce mana Ibn Umar ya samu damuwa akan haka to dan haka ya kamata duk mutumin da zai tafi wajen jana'iza ya zaman tuye je da arwalla domin ya samu irin abin da ake samu na sakamako sannan abu na biyu ya kamata ko da a nan wurin jana'izar ko a makwabta a arubutoci kenan ayi kokarin wanda bashi da arwalla ya arwalla wanda kar mu manta bayani ya gabata ana bukatar a samu jama'a a sallar gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu musulmin da za a samu mutum 40 masu tauhidi waɗanda ba sa hada gotar Allah da wani su yi masa sallah face cetan da suka roka masa sai Allah ya karbi cetan su duk abin da suka roka masa a cikin wannan addu'a da suka masa sallah ubangiji ta'ala ya amsa musu to dan haka kenan anan sakamakon idan mutum yayi sallar gawa wanda yaje janaiza in bai yi sallah ba bai samu wannan kaso. Sannan na biyu sai in ka raka gawar ka kasance tare da ita har aka je aka huta. Binnewa anan da zaran an maida kasa an yayyafa ruwa kamar yadda ake yi anan saboda kada iska ta shike wannan kasa. To shikenan a wannan lokaci ma kana iya juyawa amma ba a buƙatar ka juya, ya dace ka tsaya kai masa addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana domin ƙarin kyautatawa ne. Don haka kenan shi ladan kashi na biyu bai ya tabbata kenan sai in mutun ya kasance tare da wannan sai ya kasance tare da wannan gawa kenan har akai wato abun ne kenan in an binne to a wannan lokaci in mutun ya juya ya shiga sha'anin sa to ya samu wannan. To amma so da yawa akan halarci jana'iza wai maimakon ka je ka tsaya ga abin da ya kawo ka sai kaga mutun ya tafi wani kabari can wai yana wata ziyara ta daban haka yana kasancewa a cikin jama'a kai daga aikin da ya kawo kabari in an gama binne shi ka samu wannan kaso naka na lada in yaso kuma ka je ka ziyarci wanda kake so ka ziyarta. Karin bayani zai zo akan hadisin da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.